أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine zama ko kuma darasi na takwas a cikin jerin karatun wannan littafi mai suna Ad-Durratul Mudhiyya fil Qira'atil Thalath na Ibn al-Jazari Shaykhul Kull wa Imamul Kull zamu tayi suratul Nisa'i haka ne walarhami fansibu ummi kullan ka hafsin fuk فواحدة معه قياما وجهلا أهل ونسب الله واللاتي أديكن فأنث وأشمم باب أصدق طب ولا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كاغا شي إمام حمزة كي كرنتوا والأرحام دجرة نميم شين سيتي والأرحام فانسب والأرحام arhami kai mata nasaba wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba shi imamu khalab al ashir fansib wal arhami fansib ummi kullan kasan kun san shi ummi yana yin mamim kasra ko shi imamu hamza to yanzu yana yin ma alhamza kasra ko immi to yanzu kai mat kai ma ka karanta shi da mikenin to zamu ci zamu yi wata dhamma yanzu to amma ina zamu ga ina zamu gani anan wal arhami fansib ummi kullan ka hafsin shikenan ya fita na farko dai gashi ne ya ce ka hafsin haka zamu karanta sannan kuma ummi gashi nan a cikin suran rubutun gashi nan madhmumul hamza ne ma'idalla fawahidatun ma'ahu haka nan ma kalman fawahidatan aw mamalakat amalukum to shi fawahidatun ne da rafa'a kun gani ma'ahu qiyaman can asalin sa qiyaman shi ko ne na karanta da qiyaman da alif bainal ya'i wal mim wajuhila ahalla Imam Hamza yana karantawa wa ahalla lakum shi ko yana karantawa wa uhilla lakum da sigan majhuli sannan kuma sai nasbullahu wallati sai fadan Allah madaukin sarki bima hafizallahu wallati bima hafizallahu wallati to yanzu hawun din na lafzul jalal sai kuma shi nasba bima hafizallaha wallati kun gani masha Allah bima hafizallahu kun ga wannan ai sigata ta'ajjub ne ma masdariya ne wata mana ko din ta zanto nikira bima na shay'un ai bi shay'il ladhi hafiza haqqallahi fa udhifa al-mudhaf kunga haqqallahi ne sai aka share mudhaf wa uqima al-mudhaf wa huwa lafz al-jalala maqam al-mudhaf to haqqa din inda zan kawo zai nasma ne to tunda ba a kawo haqqa ba yanzu lafz al-jalala da aka gun to shi zai mai nasma yanzu kai Allahu akbar ya bi ta ko masha Allah na'am yakun fa'anith wanda masa ishara da ta'un ga cin cin garken baitin yakun fa'annith ma'ana ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda ka allam takun ka karanta shi da sigan ta'anith takun kaga sauran yakun fa'annith kenan wa ashmin baba asdaqu tib kalmar asdaqu da babinta sune kaman yasdifun tasdiq qasdu sabili to zikin musu ishmami ga wanda ya musu ishara da ta wa kenan ruwais ruwais kenan kaga anan khalaf khalafa asli hutun da bai yi
kuma kuma
to khalafa asli hu ko wafaka asli hu
ruwais ba
ruwais daga wani ne
abu ai daga yakubu
daga yakubu al-hadrami ne ko to kaga shi tib ruwais ya khalafa asli hu to amma khalafa in daraja ma aslihi jamil in daraja ma aslihi wa in khalafu adhkur wa illa fa uhmila in da kaje shiru to ya muwafaka da asalin shi in kuma ya kawo to khalafa aslihu kaga kenan wannan ruwais yayi muwafaka da shi da khalaf kenan al-ashir wala yuzlamuna udiya wa huz hasirat fanau winin sib wa ukhra mu'minan fathuhu bala wala yuzlamuna ud ya alhamza abu jafar ya kuma rauh su suke karantawa fadin alamar da ke saki wala yuzlamuna fatila aina mata kunu to idan sun tashi karanta sai su karanta shi da sigin ga'im wala yuzlamuna fatila kaga sauran a aslahu wala tuzlamuna fatila ya bi ko to wannan ma okay to hasirat wanawnu wanawun hasirat suduruhum hasirat yanzu kai mata tanwini in sibu kuma kai mata nasba a hasad ai fi'il madhi ne wata alamar tanif a yanzu abin da zaka yi ta wunda na alamar tanif yanzu kai mai da ta murbuda sai kai nasba kuma hasiratan suduruhum kaji kuma kai Allah mai iko hasiratan suduruhum kuma kaji yanzu zakarta ya bi ta ko wa ukhra mu'minan fathahu bala lasta mu'minan takarki wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina to lasta mu'minan takarki yanzu idan ka zo zakarta kai fataha ne ga zakai fataha to me zakai fataha ka san lastu mu'minan ne lastu mu'mina to yanzu kace lasta mu'minan kai mai kai mata wani fataha a afwan kun gane ba nan bane lasta lasta ne kawai wannan mu'mina mimun nawa ne mu'minan guda biyu ko to mimun ta kake zaka mu fata lasta mu'mana mu'mana wajen kai ba abin amincewa bane kun gane ismul maf'ul kenan so sai kuwa mu'min mai imani kaga ji fa'il alqur'ani kenan mala wa ghayrun siban fuzno nuna yu'tihi hud wa yad qulu sammi tib jahil ka qawlin wa kafa illa wa kafa ala fuz wanda ya musu ishara da fa'un khalaf kenan ko gairu in sibi gairu wata ma'ana yana yin maya'un din gair nasba wuce kenan na ghaira la yastawi alqa'iduna min almu'minina to ghaira sai ka mata nasba ra'un din shine wansiban ghairu fus nawun yu'tihi khudda sannan kuma yu'tihi ka karanta shi da nunin fa sawfa nu'tihi ajran 'azima nu'tihi wa yadkhuluna sammi aw yaghlibu fasawfa nu'ti yadkhuluna aljannata kaga can asalin shi yadkhuluna ne yadkhuluna yanzu sammi to ka karanta shi ta hanyar sigan ma'lum sigan fa'il yadkhuluna shine sammi tib shi rois jahil ka taulin wa kaifa wa kafa ala wanda ya musu isharar da ala alhamzan shine wane ne mana Abu Jafar ko to yadkhuluna jahil shi kai suka jahil ka karanta shi sai ga majhul yadkhuluna ka taulin har ma da cikin suratul taul taul yadkhuluna jannata yarzuquna fiha bi ghairi hisab ko ta suratul taul ghafir sai kuma ta cikin suratul maryam ta cikin suratul maryam ita ma karanta ta sai ga majhul wa fatira ma nazzal nazzal wa tilwayhi wa tilwayhi sammihum wa talu fidan ta'dutlu sakin mufakkila to wa fatira ma nazzal wa tilwayhi sannan kuma wanda ya musu ishara da hum hawun din nan Abu Amr al-Basri ko Yaqub al-Hadrami fadan Allah madaukin sarki wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl to nazzala din nan da kuma wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum shine yake nufi da watul wayhi gani wa fatira ma anzal watan kalman nazzal dake cikin suratul fatir watul wayhi da kuma biyun da suke bin shi sammi yanzu karanta su da sigan ma'lum kaga unzila ne da nuzila yanzu karanta su da nazzala da anzala watal wufida wa in talu aw tu'ridu shi ko kaga can hamza yana karantawa ne talu talu to shi ko wannan talu yake karanta shi hamza shi khalaf al-ashir wa qulna lahum la ta'du fis sabt la ta'du utlu za karanta shi kamar da kai wadda ka Abu Jafar da ikhlasin fatan ainin wannan ana kace la iskanil ain wa tajdidid dal la ta'du la ta'du la ta'du fi sabt mun gane ko kaga can asalin sa fatani nan shi ko sai ka daure shi yasa ya ce ta'dutlu sakin mufakkila mufakkila eh halin zantonka mai yin tashdidi ga mene dalil ɗinka la ta'du na'am nan mala eh a ainin dinka iskuni zaka yi kai eh dalil ne mai shadda dalil ce mai shadda eh la ta'du ainin dinka saki na ce abubuwa bi sun hadu eh ya wannan muktafar a cikin kalma ne ba halatul da a ce eh wannan iltikasa kenan ni la yayi la ta'du ta'du ya zakira hamza ma an san wannan famastata'u famastata'u sinin daga town dan daure su
yawin da za a sa ma yaro
bane
zama da
sauki akan
wanda yake da
shadda sosai haka kai za ka yi koyi a matsayin bauta kawai ka wuce abinka inda wuta wajiri ne wani kusa wa dila da tsantsantar da ɗaura ainihin kaga ba ikhlas kenan ikhlas shi bane bane zaka yi
na'am
eh kun gare
na'am
yawa barakallahu fikum suratul maida wa shan'anu sakin aw fi in saddu faftahan wa arjulikum fansib halal halal khabdu umila ولا يجرمنكم شنآن قوم تسكن كدورا نونين دين شنآن غوند مس اشاره ده الهمزه ابو جعفر كو ان صدوكم عن المسجد الحرام ان صدوكم تو ينز ففتح كيما الهمزه فتحا ان صدوكم وارجلكم فنسب ارجلكم كمشن نسبا حلا غوند مس اشاره ده هاون abujiya ya gumla hadrami ko al-khabdu umila sannan wanda ya musu ishara da al-hamza abu jafar shi na yin khabdu yana yin wasali kasa wa arjulikum 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 mu je mu samu tawjihi na wannan kira'an sosai zaka bayani dilla dilla na nahau minijlik sirin qul udwa qasiyatan abad wa taghut waliyahkum ka shu'bata fussila ud wanda ya musu ishara da alhamza na ud min ajli zalika katabna to yana yin ma alhamzan kasra min ijli zalika katabna ala min ijli zalika ajal ijl shine minijlik sir to nan sai aka yi nakalin alhamza sai aka ba nuni sakina aka ce minijli ya bi dogo eh shi minijli shi kuma min ijli sosai minijli zalika to nan master zai yi nakalin minijli zalik minijli saboda kaga Abu Jafar ai Nafi'u yana yin nakal a warshu to kaga ta yana yin shi ma nakallan minijli zalika katabna ala bani isra'il sai waje annan qulubuhum kasiya to sai karanta ta kamar haka da alif kaga asalin sa kasiya wa abada tagut in kazo abada zakai mu ba'un nufka fata bi sigan fili madi wa abada tagut kaga asalin sa wa abada tagut kenan eh kasiya da alif za karanta asalin shi a shatibiyya kasiya yake karanta suke karanta kun gani tunda ce mana wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila ya fita wa abada taguta taguta suka mishi nisba wal yahkum ya karanta shi ka shuba kaman shuba fussila shi malan khalaf mai fa'un zaka daura lamu wal yahkum وَلْيَحْكُمِ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ وَلْيَحْكُمِ وَرَفْعَ الْجُرُوحَ لَمْ وَبِالنَّصْبِ مَا جَزَاهُ أُنَوٌّ وَمِثْلِ الرِّفَاعِ رِسَالَاتِ حُوِّلَ وَرَفْعَ الْجُرُوحَ إِلَمْ جُرُوحَ وَنْدِي مَسِي شَارَدَ الْحَمْزَى أبو جعفر هنا كرنتا والجروح قصاص والجروح قصاص على بسق استئنافي وبالنسب ما جزاء نوين ونوين جزاء بالنسب فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل فجزاء yanzu idan ka zo sai kai nasbag da aidu alhamzanka mithl kuma sai kai misharafa shi yasa sai ya ce wa mithlir rafa fajaza'an mithluma jaza'an mithluma ya fita warfa ومثل الرفع رسالات حولة ما الأولين ضمم قيوب أيوب ما جيوب شيوخا فد ويوم رفع الملا سننكما ما الأولين وانا مثل إشارة دفاعنا فد شندي yana yin dhamma ga harfin farko na waɗannan kalmomi guda hudu guyub uyub jiyub shuyukh wa anna allaha allamul guyub guyub sayyub sayyub jiyub sai kuma kalmar shuyuha shu yana masu dhamma ko kaga inda hafsu ne sai kai kasra a ainun da jimun da shinun na'am wa yawmar fa'il mala alhamza na almala sai kai ma yawmar rafa'a qala allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yawmu la kasamu na cikin su to sai na mala tam naji azo ba zai ba Allah ka samu dace na zuma maza na Imam Hafs shuyukha madmum ne yi a shi nan yana karanta da dhamma ne ko eh Hafs ma haka a wannan shi Hafs da kasra ne a to ba Hafs annabi sun bade da dhamma madmum ne aga kusan shi yasa ka nemi agaji na'am suratul anam ko wa yusraf fa sammi nahshurul liyanqulu ma saba lam yakun wansib nukazzibu wal wila wanda ya musu ishara da ha'un nahawa man yusraf anhu ko fasammi wa fasammi man yusraf sai ka ce man yasrif anhu yasrif ka karanta shi da shi ga malum kaga asalin shi majhul kenan nahshurul ya sannan kuma wa yawma yahshuruhum ka san kiran da ya'un da nuni ne wa yawma nahshuru to shi yanzu kan tashi da ya'un wa yawma yahshuru wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu sai karanta shi duka da ya'un shi yasa yace naqulu wa yawma yahshuru yahshuruhum jami'an thumma yaqulu allazina ma asaba ta cikin suratu saba'i ya bi ta ko sannan sai kuma harafin gaba lam yakun wansib sannan kuma sai kuma thumma lam takun fitnatuhum ka karanta shi da ya'un ne thumma lam yakun fitnatuhum illa lam yakun fitnatuhum a matsayin cewa fitna mu'annath ne hakiki ko majazi majazi kaga thumma lam takun fitnatuhum takun in kai ta'anithi ismul mu'annath majazi kenan so mun kana da dama kai tahqiqi ai ta'nisi da tazkiri thumma lam yakun ko lam takun masha Allah wansib nukazziba wala nukazzibu bi ayati rabbina to yanzu kai mishi nasaba wala nukazziba bi ayati rabbina sai kai mishi nasaba shikenan kaga ya fita kenan hawa irfa yakun annif fida sannan wanda ya masa ishara da fa'un na fida yace irfa kai rafa'a annif kaga zai zanto kenan mini zai zanto irfa thumma lam yakun annif annif lam yakun kamar ta anisi irfa fitnatu sai kai mata rafa'a thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu kun gane gurin ko yawa tunda ai kun ga wancan an karanta da ya'un sai aka yi nasaba ga fitna to yanzu ta kuntin da yin ta anisi to fitna ka karanta da rafa'a ya'kiluta wa tah tukhatibuka yasin alqasas yusufin hala to sannan kuma sai ya'kiluna wa tahtu da kuma surun take nan kasa wai ma'ana afala ta'kiluna qad na'lamu afala ta'kiluna والذين يمسكون بالكتاب اعرب شنو يكي نفي تحت دن خاطب تو ياكلون كانتا شدا تاكلون افلا تعقلون دنن سورن ده تعرفي كياسينا كاي هكا نما سوره ياسين والقصص ده كما قصص علانيه العطف ني شي يسا يجي خاطب kayasina alqasas ay walqasas ni to ba zai iya kawo wa mun bane, shi yasa sai ya ci kawai alƙasas. Haka nan ma ga na Yusuf nan shi ma, kun ga nan Yusuf ya yi mai tanwini amma gai mun saraf, to dalilin waka ne yasa ya yi mishi tanwini, mun gane shi ko? Na'am. Fatahna wa tahtu shudud ala tib wal anbiya ma aktarabat huz id wa yakdhibu usila. Wanda ya musu ishara da ala tib al hamza shine wani? Abu Jafar. Shaytan shine wani? Ruwais. Takadirin baje shine ushdud fatahna, watan fadin Allah malikin sarki, fatahna alaihim abwabas sama, sai ka ce fatahna, fatahna na'am abwaba kulli shay'in, ko abwaba kulli shay'in, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, sai ka tashidi ga tawun din watahatu, da na kasanta ma cikin suratul arafi shine watahatu, ay watahatul araf, ay watahataha allati bi suratul araf, la fatahna alayhim barakat, allahumma iftah alayna barakatika ya arhamar rahim. Wal anbiya ma aktarabat, sannan kuma yin tashdidi ga ta'un yazo a cikin tasuratul anbiya, hatta idha futihat ya juju wa ma'juj ma aktarabat, da kuma na suratul iktarabat, wato ma'ana suratul kamar ko, fatahna abwabas sama'i, fa fatahna abwabas sama'i huz id, an samu daga hukuncin daga Yaqub al-Hadrami da kuma Abu Ja'far, sannan kuma wani kadhibu usila, wanda ya zama sai ishara da alhamza na usila shine Abu Ja'far ko, shi kuma yana karanta da tashdidin zalim, wa yukdhibu usila, na'am yana karantawa wala nukadhibu fa innahum la yukadhibunaka, la yukadhibun fa innahum la yukadhibunaka, shine Abu Ja'far bi tashdidi dhali, kaga a asalin sa fa innahum la yukdhibunaka, walakin shayatina, na'am wa walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah ya kasa mu dace. Na'am, thumma madha wa huz fataha inna ma wa huz fataha inna ma fa inna wa faizun tawaffat wastahawat huyunji fathakil fathakila bithanin ata wal khifa fil kulli huz wa tah tasadu isadu yura war rafu azara husila. Kaji wani ikon Allah. Wa idh kala Ibrahim li abihi azara, to shi nan wa idh kala Ibrahim li abihi azaru,
na'am
muna dani takadirin sa wa idh kala Ibrahim li abihi ya azaru,
na'am
kaji shi kuwa muna dani mamnu ala dhammi, na'am hasbunallah. Na'am, ina ne? Wa huz fataha inna ma fa inna wa faizun, wanda ya masa ishara da ha'un Abu an Yaqub al-Hadrami ko, annahu man amila minkum, yana yin ma alhamzan fatha, innahu sai karanta annahu da kuma fa annahu ghafurur rahim, shine ma fa inna ya fita, wa faizun tawaffahu wastahawathu sannan kuma wanda ya zumi shi ishara da fa'un shine malam khalaf. Na'am. To wa fa'izun tawaffahu ma'ana yana nufin wanda Imam Khalaf al-Ashir yana karanta da ta'nifin tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wastahwathu ash-shayatin istahwathu ash-shayatin. A can asalinsa tawaffahu tawaffahu rusuluna ne, nan kuma ɗayan kuma gaba istahawehu shaitan. Kun gane babu ta'un, amma shi ana yi nasa ta'un. Na'am. Nunji, sannan kuma nunji fathakil yana yin tajdidi na mene na jimin din. Kun gane? Na'am. Iqul lahu yunajjikum. Fathakil bithanin na biyu ba a ta shi Abu Jafar yana karanta kulin lahu yunajjikum wal khiffafil kulli huz, wanda ya musu ishara da ha'un na huz shi duka yunajjikum, yunjikum yake karantawa da takhfifi yunjikum. Wata hata sada wata hata da kuma ta ƙarƙashin wacan nan suran da ta sada warrafu azara hussila, ƙira'ar azaru da rafa'a ta tabbatu ga wanda ya masa ishara da ha'un. Wa idh qala ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman aliha. A matsayin ciwon munada ne, na'am, huna darajatin nuni ya ji alwa ba a duka liman darasat wa zumun aduwan hula hala. Ta kun ga irin abin da sha tabi ko hulan hala, wai ka no baitin. ورب مكان كرر الحرف قبلها ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس محولا. يوا تو غاشن سي ما سي من سي مي متا مكرمزي تو والامر ليس محولا كركا دامو لما عارض ني سبوده نا ابي بيجوري ني كوي لعارض ني كوي. تو هنا درجات النون يجعل تو انن وني مس اشاره ده هاون شيني malan Yaqub al-Hadrami. Narfa'u darajatin man nasha, ta'un din yana masa tanwini, yana masa tanwini shine huna darajatin nunu, ma'ana tanwini, an sanya tanwini a gurin, shi yasa in ka zo kanta zaka ji da nunu ko. Wa ba'du khatiban, sannan kuma yaj'alunahu qaratisa yaj'alunahu yanzu khatiban ka karanta shi da sigin khitab taj'alunahu qaratis shine khatiban. Sannan kuma wali yaqulu darasat, darasat kaga darasta ka sani, to yanzu darasat ka sanya fataha guda uku a jere shine darasat, shine dazu nazo bayanin wani guri kuma sai wannan gurin ya faɗo mini. Wada'atu inna wallahu a'lam bima wada'at, to nan kira'an nan gurin ne na ba can ai, to alhamdulillah sai kai mun tambihi. Wadhmum aduwan, sannan kuma aduwan bi gairi ilmi, aduwan din nan kai mishi dhamma, wato ma'ana wawun din kenan za ka yi mata, za ka yi mata dhamma. bi dhammil aini aini din zakai mata dhamma ne waddal da da dalun dinka wa tajdil wawi da kuma yin mawun tajdidi kaman yanda ya ka mana mejici wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin udwan udwan shayatin al-insi haka ne ko udwan kujifa udwan ba aduwan banan na'am wa tib mustaqirrun iftah wa kasran wa kasran wa kasran naha wa yu
mana mana ka musu kamar
to
ina da kamar na adawan da rere ilimi
a hacci ne ma ba wai kama bane tunda aiwancin aduwan shayatin al-insi ne babu ilmi ko nan ko wannan bigairi ilmi ne shine ma shine ma jazakumullahu khairan adawan bi ghairi ilm uduwan bi ghairi ilm shine wannan uduwan bi ghairi ilm na'am to ka ji abin da ya dibe ne nan amma ba laifi amma da uzuri kai ne yayi zafi uduwan uduwan ne lalle adawan na karanta shi to kaga shi yasa na bashi wannan hukuncin uduwan ne na'am wa tib mustaqirrun iftah kaga li kulli nabain banda shi kuma sai wanne fa mustaqarru wa mustawda eh fa mustaqarrun wa mustawda to kai ka san mustaqirrun ne to yanzu kafin din da kai samu shi kasra wancan kenan da kasan ne suka samu shi fataha mustaqarran ga shi wanda ya musu ishara da menene da ta'un ruwais to ya gama da wannan sannan kuma sai wa kasaran naha wa yu'minu wa ma yush'irukum annahu annaha idza ja'at la yu'minun to alhamdulillah kai mata kasra wa ma yush'irukum innaha idza ja'at la yu'minun innaha shi yasa sai yace wa kasarannaha wanda aka samu yu'minun a gaban da ko fide ga mai formulan fa'un shine malan khalab da yaqub al-hadr yayin khalab ne kawai wa habrun sammi hurrima fussila fadan Allah madaukin sarki wala ta'kulu bimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullah alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turitum ilayhi to shine ke cewa wa qad fassala lakum ma harrama alaykum na'am wa habrun sanna akwai wani gwarzan dakari shine malam yaqub habrun sammu shi ya karanta harrama da sunan da sigan ma'lum shine sammi da fussila ma haka wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi ka bi ta ko wa huz kalima wa huz kalimat wal ya'u nahshuruhum yadun yakunu yakun an-nithu maytat wa maytatni wa maytatin injala برفعٍ ما أن أنه وذكر يكون فز وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا أنغانيشكو يعني معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك شين وهز كلمة والياء نحشر واندي مس إشارة دحاء شين وانيني shine Yaqub al-Hadrami ko yana karanta kalima anan babu alif babu madda watammat kalimatu rabbika, kiran da ka sani kenan, to shine karanta ne watammat kalimat kalimatu rabbika da sigan mufradi. Ya gama da nan sai wa yawma nahshuruhum, to wal ya'u nahshuruhum yadun, karanta ta da ya'un nahshuruhum ya tabbata ga wanda musu ishara da ya'un shine ne, shine rauh. Yakun yakunu yakun annif annif yakunu, to ka karanta yakunu illa an takuna maita wa in takum maita, kai tashdidi a ka karanta da ta'nif maita kuma sai kai tashdidi illa an takuna mayita, da kuma wa in takum mayitatan fahum fi, ya bi ta ko shine gini bi da wa dhakir yakunu fuz a yakunu yakun annif wa maitanin jala, ga wanda ya musu ishara da alhamza shine wani mala Abu Ja'far bi raf'in ma'an anhu, to wa in takun mayita mayitatun wa in yakun wa in takunu mayitatun wa in takun mayitatun, duka mayitatun da rafa za ka karanta haka karbo da gare shi kalman takuni yakunu takunu takun kai ta'nifi mayita almayita da rafa'a da mayita haka ma wa zarki yakunu fuz, wanda musu ishara da fa'un fuz shine wani shine malam khalab yakun din nan sai ka karanta shi da sigan abin nan sigan tazkiri, shi yasa a ce maka wa zakir yakunu fuz wa khifu wa an hifzun, wanda ya musu ishara da ha'un shi ke karantawa wa an hadha sirati mustaqim, sai karanta wa an hadha sirati mustaqim, wa an hadha sirati mustaqim, wannan sai zama nunin mukhaffafa min athqila, kun gane, wa qul farraku fula min alladhina farraku dinahum, sai kuma ta an'amidin innal ladhina farraqu dinahum, karanta da tashdidir ra'un daga guda biyun wa ashrun fanawun warfa amsalha hula kadha dhif wa ansib fa qablahu nawinan tula wa ashru fanawun man jaa bil hasanati falahu ashrun 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 amsa ashrun, zakai tanwini shi yasa sai ce kai tai kai 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 tai wa ashrun fanawun warfa amsalha, lamun din amsalha sai kai rafa falahu ashrun ashrun amsalha ashrun amsalha, ya bita kada dhifi, to ya gama da wannan fa kada dhifi wansib qablahu nawinan tula, masha Allah dan kira ka insha Allah, shukran. Na'am ta a ga shi ma na ta samun lada wallahi, to sai kuwa don mai hidimajin ilimi can fa ya tafi can, kun gane wajen can mangwaron Babaji ba gaba ma a kasa ita kai ji da kwaso littafin eh eh ran nan da akan keke tafi laulaya tafi, to Allah ya saka da alheri. shi yasa ƴan uwa wannan abu yana bani tsoro. Yanzu duk malaman da ke cikin garin nan na Zariya wanda suka shahara, gidan malam Na'iya, gidan malam Ladan Nashrihu, gidan malam Wani, gidan malam Wani, wallahi galibin sun kaje yanzu aurukan duk kufayi ne suka zama. Yaran nasu maimakon su aza su akan turban karantar wannan, watan kallo ne suka yi sun sha wahala sun yi almajiranci, to yayin sa ba za su bi wannan turban ba. Wallahi malam, maimakon ayi dabara su hada biyu, Allah saka da alheri, ka gani? A tayi mun zuwa da man kashi sai suna kawai
malam an yi sa. Jikokin suna
da
jiwaye.
Na'am? Jikokin wani? Wani ne?
Jikokin da ce suna dan kuma a sanin gidan su
hankali. Eh kamar na ina.
Sun ga jama'a. Ya jikokin kuna dan tawa suna da dawa.
To alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Allah shadda. Ha ba malam. Kai. To Allah ya ji kan magabata.
Amin.
Shi musulama. Kada dhaifi wansib qablahu nawinan. To anan gurin ne sai ka tsaya ka zurfa kallo din ka zurfa tunanin ka nan, yace kada dhaifi sannan kaman kalmun dhaifi wansib kai nasaba qablahu a magabanin shi, to wani sai ya dauka dhaifi din ne zai mishi nasaba, a'a fajaza'un fajaza'un mithlu ma qatala minan nami. To jaza'un lafazin jaza'un alhamzin shi ne zaka mishi nasba, domin ai yazo kafin kafin dhaifu ne. Yawa, afwan, ulaika lahum jaza'u dhaifi ma amilu. To jaza'u din shi ne zaka mai alhamzin shi nasba, nawinan kuma kai mai tanwini
alhamzin.
Eh alhamzar alhamdulillah jaza'an dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Allah bar lada ka gane shi, jaza'an dhi'fi ko jaza'an dhi'fi liti ga istakin ne. Yawa alhamdulillah. To shine to gaskiya wanda yazo gurin nan, in dai wai dinka cewa ka bi litafi ne na gurin, to sai kai ta dambini kai komo. To alhamdulillah Allah saka da alheri. Sai suratul arafi wal anfal, huna takhruju samahiman nasb khalisa atatuf takhshudud ma uballigukum hala yughashi lahu allanatu tullu kahamzatin wala yakhruju dhumum maksir alkhulfa bujila. Wanda yayi masa ishara da himan, kaga mun shiga arabi kenan ko, wa min ha tukhrajun. To shi idan yazo yana karanta ne da sigan ma'lum, wa min ha takhrujun shine ta shine sama ay ibnihi ko kuma ikra'uhu bi siga tasmiyatil fa'il nasbu khalisa ata khalisatan zakai nasba ga wanda ya musu ishara da alhamza, qul hiya lil ladina amanu
khalisatin
yawwa suratul araba sai kai musu nasba ta'un din taftahu shudud ma uballigukum hala la tufattahu lahum abwabus sama la tufattahu kai tashdidi ma uballigukum ka san kira'an uballigukum ne, to yanzu wa uballigukum ma ursiltu bi ya gama da wannan harafin, sai kuma harafin gaba yughashi lahu alla ana tutlu yughashi haka nan ma yugashi yugushil lailan nahara, to karanta shi da tashdidi yugashin lailan nahar kamar haka sannan kuma sai Allah anatallahi suratul nur ko
arab din
ko jamil jiddan Allah ana yanzu kai sai kai tashdidi ga an din sai ka ce anna la'na ka tashdidi ka hamza kamar yanda hamza ya karanta wala yakhruj dhumum okay Abu Jafar kenan ko ai kaga Abu Jafar asalin su kidansa ba ta hamza bace ta nafiu ne madallato shi yasa yayi muqarana tsakanin su wala yakhruj dhumum waksir al-khulfa bujra wanda ya musu ishara da ba'un shine malam wani ibn wardan wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kaga nakinan nan afu na farko walladhi khabutha la yukhraju la yukhraju illa nakida kaga la yukhraju sai karanta shi da siga majhul ya fuskoki biyu ne wala yakhruju dhumum waksir al-khulfa kai dhamma ga yawun dinka walladhi khabutha la yakhruju illa nakida waksir al-khulfa waksir kuma kai kasra la yukhriju illa nakida la yukhriju illa nakida fuskoki biyu kenan su akwai yakhruju akwai yukhriju kuma daga akhraja yukhriju kharaja la yakhruju illa nakida kharaja sai zama mujarrar kenan thulathi la yukhriju daga akhraja zai zama mazidi ko mazidin thulathi ya bi ta ko wa khafdu ilahin ghayruhu nakidan alaf ta hanyaqtulu ma'ayat ba ushuddu wa qul ala lahu risalat wa risalat yahlu wa dhumum huliyi fid wa huzhalihim tughfar khati'atu humila ka warshin yaqulu khatiban hum wa yalhadud mumiksir ka hafid dhumma tayabtish sijila wa khabdu ilahin ghayruhu nakida to nan ana ma ra'un din malakum min ilahin ghayri ala mi fumulan alhamza za karanta shi da kasarar ra'un jarrar ra'un sannan nakida kuma za karanta shi illa nakada da fataha iftahan yaqtulu ma yatba'u اشدد وقل على له ورسالت يحلو sannan kuma wanda ya musu ishara da ya'un shine rauh ko yana karanta waɗannan kalmomin guda uku yuqtiluna shine yaqtulu yaqtulu ba sai kanta yuqtiluna ma yattabu la wa la yattabi'ukum la yattabi'ukum yana yin shadda shine ma yattabu ushdur kai shadda wa qul ala lahu mun gane wadannan rubun ko da kuma na'am ina kenan daga kan yi iftahan yaqtulu ma yatba'u shuddu wa qul ala lahu na'am to atafi ne na Abu Jafar eh haka ne shukran atafi ne na Abu Jafar tun daga lamirin lahu din nan ba Abu Jafar shine yake karanta yuqtiluna abna'akum sannan kuma da la yattabi'ukum da shadda kun gani wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, shine ke yin shadda duka. Eh, shukran ya ushdidu wa qul ala lahu, haka ne ko? To sannan kuma wa qul ala lahu ya'ani shi Abu Ja'far da har ila yau haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq, haqiqun ala alla aqula, kaga wata kuma kira haqiqun alayya alla aqula. Na'am. Wadmum huliyyi, huliyyi fidi, haka ne ko? To sannan kuma sai kai dhamma ga huliyyi warisalat yahlu, wanda ya masa ishara da ya'un wakinan shine rauh, yana karantawa inni tawfaituka alan nasi birisalati, alan nasi birisalati, birisalati da sigan tauhidi, wato mufrad kenan. Kada ne ji an ce tauhidi, kuma ya ce mai kawo tauhidi cikin qira'at. Tauhidi lokata shi ne al-ifrad. Yawwa, shi ne al-ifrad. Na'am, kadaitawa. Na'am, sai mi kuma? Wadmum huliyyi ko? Wanda ya masa ishara da fidi shi ne wani ne? Malin khalab. Yana yin maha'un dhamma ya malamin kasra da ya'un kuma mata shadda. Min huliyihim, huliyihim, kaga sauran halihim kenan, halihim, halihim, shi kuma huliyihim. Tughfar khati'atu humila, sannan kuma ha'un din dai, ha'un dai Yaqub al-Hadrami yana karantawa da ta'u tanith tughfar lakum wa khuz halihim. Eh, shine dai mutum da yi ko halihim huliyihim tughfar, kaga sauran yughfar kenan asalin sa. Khati'atu da rafa'a tughfar lakum khati'atukum, yana karanta ne da sigan tughfar da ta'un, da ta'un tanith, a da ta'un ta mudari'i. Khati'atukum da rafa'a kawarshin yaqulu khatiban hum, kamar yadda warshi ke karantawa. Sai kuma yaqulu khatiban, shi kuma yana karantawa da sigan khitab ne. Taqulu, an taqulu shine ko? Khatiban hum yalhaduna dhumum, yalhaduna dhumum sir kahafid, wanda ya masa ishara da fa'un yana karantawa وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, shine ko? Madalla kata yabtishu usjila, haka nan kuma kaman ta'un na yabtishu usjila, dhumma ta yabtishu, sai karanta shi alahum aid am lahum aidi yabtushuna biha, yabtushuna biha an yabtusha billadhi huwa aduwwun lahuma, yabtusha wa qasara ana ma'a qasrin i'lam wa murdifif nahan muhinun wa qara yughashin sibil wila hala ya'lamuna khatibta wa hayya azhiran fatan huz wa yahsabu ud wa khatib wa khataba fa'tala. Sannan wanda ya masa ishara da i'lam na alhamza ko, yana ma ana qasr, kun san warshu wa ana in ana illa, haka yake karanta. To shi ko nan yana yin qasr, wa qasara ana ma qasrin, yana ma ana qasr idan ta zo gabanin hamzatu qat'in maksur. In ana illa sai ce in ana illa, kamar yadda Hafsu ke karanta. Wa murdifina iftahan, kai madalin fataha na murdifina, murdifin na'am, Okay, bai saramzi ba na ku? To, masha Allah, ka lalle ko gumma da kai. Kai tambihi kwa. Yayi kai sosai kwa. Muhinun sannan kuma sai kalmar muhin ka karanta da iskanul wawi da tanwini wa anna Allah muhinun kaida kaidal kafirin ba wa qara yughashi a afwan na wuce nan ko haka ne yughashi in sibil wila sannan kuma idh yughashikum an-nu'as kai shadda ga yughashi shinin din an-nu'as sai ka mishi nasba yughashikum an-nu'asa inda kai takhfifi idh yughashakum an-nu'asu hala ya'lamuna khatib tawa ya'lamuna khatib tawa sannan kuma okay wancan Abu Amr Abu Ja'far ne Yaqub al-Hadrami mi ha'un nahala sannan kuma sai ta'un nurwais shine yake karin yake yin kitab yake karanta cikin kitab fa inna Allah bima ta'maluna basir shine yake nufi da ya'lamuna khatib ta'lamuna kenan hatta hayya azhiran fatan huz fa'un khalaf ha'un yaqub al-hadrami man hayya an bayyina hayya shine azhiran kai fakki ba tashdidi hayya wa yahsabu ud wanda ya musu ishara da alhamza na ud shike karanta shine Abu Ja'far ko ya hasabu da sigan ga'ib wala ya hasabanna alladhina kafaru sabaku kaga asalin shi wala ta hasabanna alladhina kafaru sabaku wa khatib fa'tala sannan kuma ne musu ishara da fa'un shi kuma yanayin khata wala ta hasabanna alladhina kafaru sabaku wa fi turhabuna shudud tib da'fan faharrikum dudihim mis bila nunin usara ma'an ala sannan kuma turhibuna sai ka karanta shi da tashdidi turahabuna bihi aduwallah ta'un rais da'afan faharrik umdudihim mis bila nunin usara ma'an ala sannan kuma da'afan faharrik da'afa sai ka taharikin ainin din umdud ihmis bila nunin asara sannan wa in ya'tukum asara ko sai karanta usara ma'an duka guda biyu din wa ya'tukum usara tufaduhum da kuma wannan yakun fa anith iz wilayata ziftahan fatan wa qara'il isra hamidan muhassila sannan kuma fadin Allah madaukakin sarki an yakuna lahu asra in ka zo kai mishi ta'nisi an takuna lahu asra ga wanda musu ishara da alhamza na idh wilayata ziftahan sannan wilaya kuma wannan kai ma wawun din fataha ma lakum min walayatihim min shay shine wilayata ziftahan hadhihi ko iftahan fatan ga wanda musu ishara da fa'un ramzi ne na ku fatan din nan ramzi ne ko eh ka gani nan bai sami ni ba bari in rubuta shi na'am waqra al-asra hamidan wanda ya musu ishara da ha'un kulli man fi aydikum min al-asra ka karanta shi da mufradi ba usara ba asra ka karanta shi da tauhidi muhassila wannan shine abin da ya tabbatu to insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata a nan muna fatan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zamu dawo in muka dawo zamu ci gaba da kila ne mun tsaya baiti na 123 ko to muna fata in Allah ya yarda mana ya ba mu iko zaman mu na gaba a mota mai zuwa ya zama mu karki muna fatan haka insha Allah ta'ala. Ya hakuri dan diba ne abin nan ya alama saboda. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam. 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 A wani harafi na buyut la ya kharju illa nakida ya kharju ni shi nan me ya kawo anan an meneka me ya kawo mana anan da fuskoki biyu ba to sai ka dauka ɗaya fuskan shine wa a wancan wajahin asalin shi fuska ɗaya asalin shi ne shi kuma ne shi yana da fuskoki biyu a kaga dai kenan dole ya zama a fuska ɗaya an yi yayi muwafaka da asalin shi a fuska ɗaya yawa sosai kwa da bai ka ba za ka ce haka yake karanta a wancan da fuska wancan fuskan a kishiyan wancan fuskan a no yana da fuskoki guda biyu ne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.